Me and my youngin' on a world tour. Disneyland in the winter, making plans for the summer. He say a city, we book it. We don't be thinking about numbers. We eating fancy for dinner. He was with me in the gutter. He saw me hustling back then. Spending my last on Huggies, now we in Aspen. Said he thinking Paris for the fall, and Singapore for the malls, and Durban just for the vibe, and Canada for the sky. Aurora Borealis, me and baby boy together witnessing magic. Wouldn't do it different. I'd rather be with you, and I promise to never settle. We toasting virgin mojitos in Cuba, get on our level. Soho House Malibu, laughing up a storm. We made it far from the avenue. Tibetan pilgrimage, tell the family we on sabbatical. Gratitude for the practical. Yeah, yeah, yeah. La da 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 da